الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna uku ga watan Juma'a al-ula, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 17 ga watan 11 shekara ta 2023, lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Dai da yake idan an tsara sallah wai sai Allah yana tuno da barka. Idan sai liman da tamam. Kari a kashe dai idan ya bincika a samu shi da kyau. Allah zai tuno da dai ka sallar sai da kyau da shi. Shi wannan abin da yake da
to wannan hadisi ban san da shi ba barai, kuma bai kama da abinda yazo a ayoyi na Al-Qur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa bincikar abinda bawa ya koye a zuciyarsa abu ne wanda yake banta da Allah subhanahu wataala. Babu wani mala'ika daga cikin mala'iku, ko wani manzo daga cikin manzanni, ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi da yake tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala game da sanin abinda bawa ya kunshi a zuciyarsa. Don haka ya faɗa wa asiru qaulakum a wujiharu bih innahu alimun bi zati sudur, ku boye fadarku ko ku bayyana duk daya, Ubangiji ta'ala masani ne game da abinda ke cikin zukatan bayin shi. Don haka maganar cewa mala'ika yazo ya bincika abinda yake cikin zuciyar bawa ya san me yake ciki, wannan akwai kamar nau'i na wato kutsawa cikin abinda shi mala'ikan ba matsayin shi bane. Don haka dai zukatan bayi Ubangiji ta'ala shi yake banta da sanin abinda yake cikinsu, kuma shi ne mahalli ɗaya-ɗaya wanda Allah yake kallo game da bawansa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kusan da cewa Ubangiji ta'ala baya kallon gangan jikinku, cewa kai kiba kiba ne ko kuma ramamme ne, dogo ne ko gajere ne, baki ne ko fari ne, me kyawo ne ko kuma mummuna ne, wannan duka Ubangiji subhanahu wataala baya kallon su. Wala ila suwarikum, ku surar jikinku, ma'ana abinda mutum yake na kwalliya ya sanya tufafi kyawawa, abun hawa mai kyau da sauransu, ko ko kuma da wanda jikinsa da dauda da wasu abubuwa duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwan shi da su sai ya ce walaki yanzuru ila qulubikum ku san da cewa kadai abinda Allah yake kallo shine zukatanku wa amalikum kuma da ayyukanku in kun yi dan shi ya karba in kuka yi dan wani ya gani ya yaba ko wani ya ji ya fada ya bara muku ayyukanku dan haka dai wannan hadisi ba mu san da shi ba na'am kamar ni na'am wai kamar misali idan an hadu za a yi wata tattaunawa mai mahimmanci sai a ce a yi addu'a a buɗa da addu'a lalle haka al'adar mutane ta gudana amma iya abin da yake a sunnance idan za a buɗe taro to khutbatul haja ake yi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan sai a karanto waɗannan ayoyi uku ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sannan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a wattaqullaha alladhī tasā'alūna bihī wal arham innallāha kāna 'alaykum raqībā ya ayyuhal ladhīna āmanū taqullaha wa qūlū qawlan sadīdā yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum wa man yuti'i llāha wa rasūlahu faqad fāza fawzan 'azīmā wannan ita ce khutbatul hājā wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce game da karantar sahabbai ita kamar yadda yake karantar da su suratul fatiha to duk wani abu mai muhimmanci duk wani taro mai muhimmanci wannan shine sunna a buda da wannan khutbatul haja shugaban taro shi ya kamata wanda zai dau magana a farko shi ya kamata ya buɗe taron shi da wannan in kuma bai iya ba ba laifi akan iya wakilta wani ya buɗe taron in ya so kuma wanda yake shugaban taro ya dau magana an gane ko amma duka dai abubuwa ne ake waɗanda lalle sabanin sunna ne na cewa ayi addu'a a ce ayi kaza ayi kaza a farko wannan duka sabanin sunna ne a taro in za a yi wannan ita ce kamata a buɗa da ita na'am to misali in wani misali mai wanki da guga ne wani ya kawo masa kaya ya wanke masa ya wanke kayan mai kayan bai zo ya karba aka dauki lokaci mai tsawo har ya kai wasu shekaru yaya kamata yi da kayan in Allah ya sa ya san da waɗanda suke na kusa da wannan mai kaya to su ya kamata ya kai ma in har ya bayyana lalle ga wasu dangin shi waɗanda suke na kusa to su ya kamata ya isar ma wannan dukiya ta wannan mutum in kuma ya buga ya rasa wannan mai kaya to anan abinda za a yi ba laifi yana iya amfani da wannan kaya ko kuma ya yi sadaka da su Ubangiji ta'ala zai sadar ma da shi mai kayan haƙƙinsa in ya yi amfani da wannan kaya zai aje shi ne a matsayin kayan tsuntuwa radda kenan mai kayan ya bayyana sai a yi ƙimar kayan ya biya shi ko kuma ya nema cewa ya yafe masa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu ahadisul anbiya, kuma muna cikin babi na 48, baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur fil kitabi Maryam idhin tabazzat min ahliha makanan sharqiyya. Mun gama bayani akan waɗannan ayoyi wanda malam ya zo da su a farkon baban ayoyin da ke bayani game da kissar Maryam alaiha salam, wanda kuma makasudin zawa da waɗannan ayoyi shine labarin Annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam, domin kissa ita Maryam kin ya gabata. Shine anan malam ya zo mana da har ma mun karanta hadisi kusan uku da malam ya zo da su a farkon baban, wanda hadisi na farko manzo sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani da cewa ba wanda yayi zance a cikin zanu zanan goyo in banda yara uku, shine Annabi Isa alaihi salam da kuma wani mutum a cikin banu Isra'il shine ake ce masa Juraij, sannan na uku kuma dan wata mata wanda tana goye da shi, wanda taga wani mutum ya kayatar da ita a cikin tsada dan tufafi, tace ya Allah rukonka nake kamar da dana tamkar wannan. Yaro ya waiwaya ya kalli wannan mutumin sai ya ce ya Allah ina rukonka kar ka maida ni tamkarsa, kar ka maida ni kamar shi. Kuma aka wuce da wata baiwa, mutane suna dukanta suna janta a ƙasa suna cewa mazinaciya barauniya, ita kuma tana fada tana cewa ban yi zina ba kuma ni ba barauniya bace. Wannan mata tace ya Allah kar ka maida ɗana kamar wannan mata. Yaro ya waiwaya ya kalli wannan baiwa da ake janye da ita sai ya ce ya Allah rukonka nake ka maida ni tamkarta. Mahaifiyar ta tambaye shi sababin me, sai ya ce wannan na farko da kike fada kike rokon Allah ya maida ni kamar shi, jabbaru ne minal jababira, wani mai tsaurin kai ne, mai karya inda baggaba, azzalimi ne daga cikin azzalimai. Ita ko wannan baiwa zaluntarta ne akai, zaluntarta ne akai, duk abinda ake tuhumarta bata yi ba. Shi kuma duk wanda aka zalunta, to wannan abin taimakawa ne, abin bada agaji ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma malam ya zo mana da hadisin da ke kamanta mana Annabi Isa alaihi salam, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa na haɗu da Annabi Isa ɗan Maryam, wanda kafin haka yana bayani ne daren da aka yi Isra'i da shi, ya ce da kitu Musa na haɗu da Annabi Musa ɗan Imran alaihi salam. Fana'atahu, manzo Allah ya siffanta shi ya ce fa iza rajulun hasibtuhu qala muqarribun, lafazin muqarribun ma'ana wanda ya zarce a wajen tsawo kenan, ma'ana Annabi Isa dogo, Annabi Musa dogo ne. Manzo Allah ya ce rajulun ra'asi, kuma mai cajajjen kai, ma'ana gashin kanshi a sarce ka annahu min rijali shanu'a. Manzo Allah ya ce kamar wato yadda ka san mazaje na kabila da ake ce musu shanu'a, kabila ce daga cikin kabilu na Yaman. Sana ya ce na haɗu da Annabi Isa, manzo Allah ya siffanta shi sai ya ce raba'atun, wato Annabi Isa matsakaici ne. Idan aka ce matsakaici wanda ba dogo ba kuma shi ba gajeri ba, ka ce raba'a ko ka ce marbu, shine matsakaici kenan. Ahmar, manzo Allah ya ce kuma jar fata ne, an gane ko launin jikin shi ja ne. Sai ya ce ka annahu kharaja min dimas ya'ni al-hammam, ka ce tamkar ya fito daga ɗakin wanka. Idan aka ce al-hammam, ɗakin da ake aka keɓance shi domin yin wanka, kuma an masa wannan suna ne asali daga Al-Hamim. Al-Hamim shine tafashasshen ruwa kenan, ruwan gumi. Saboda shi ruwan gumi yakan fitar da duk wani datti daga jikin dan adam. Daga nan akan yi wato ba san haka sai a cika shi da ruwan gumi mutun ya shiga. To shine ake kiran shi wannan daki wanda aka tanade shi domin wanka da ruwan gumi, ake ce masa al-hammam. To kaga kasancewar wanda yake fari idan ya fu shiga cikin ruwan gumi, fatar shi yaya za ta yi, jajjawar za ta yi. To shine anan yake kamanta Annabi Isa alaihi salam cewa jarfata ne kamar ya fito daga dakin wanka. To shine a takaice kenan, yau za mu tashi hadisi na gaba bayan kenan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi na uku yake cewa fa amma Isa fa ahmar, sane dai shi Annabi Isa jarfata ne ja'adun, kuma gashinsa mai kaushi ne. Idan aka ce ja'ad, ma'ana gashi wanda yake zama kamar kurci-kurci haka yana cimrewa, to haka gashin Annabi Isa yake alaihi salam. Aridu sadri, manzo Allah yace kuma mai fadin kirji ne. To dukkan waɗannan hadisai uku kenan dangantar su da baba suna bayani ne game da sifar Annabi Isa alaihi salam. Za mu tashi hadisi na gaba. Ala Abu Abdullah Muhammad ibn قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ذمرة قال حدثنا موسى هو بن عقبة النافي هو مولى بن عمر أنا عبد الله هو بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور لعين اليمنى كأن عينه إنبة طافية وأران الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تدرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قطئا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت ببن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا المسيح الدجال ما لم الله يجيك أنسنا فتاة. Wato wannan riwaya ce ta Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ke fada zakaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam baina zahrayin nas al masih ad dajjal. A wata nuska kenan baina zahranin nas. Wato wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin tsakiyar jama'a, manzon Allah ya ambata wato labarin al-masih ad-dajjal, shine wato labarin dajjal gani, kuma ana yana cikin jama'a, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata musu labarin al-masih ad-dajjal. Wanda kar mu manta, bayani ya gabata cewa shi dajjal an ambace shi da wannan suna Al-Masih, imma min Al-Masih, an gane ko kenan, saboda yadda wato yake wannan kai minas, wannan wasu suka ce minas siyaha ne, ma'ana saboda yawo da yake da zai zagaye duniya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, wanda suka ce shi ma annabi Isa minas siyaha ne, saboda annabi Isa ba shi da wani mazauni, kawai cikin yawo yake a ko'ina, tare da cewa shi annabi Isa an ce masa Al-Masih, wasu suka ce minal mashi ne, domin Allah ya karfafe shi da wata mu'jiza, yakan shafi marar lafiya kai tsaye, Ubangiji ta'ala sai ya warkar da shi, kamar yadda shi Dajjal da aka ce masa Al-Masih, domin idansa na dama a shafe yake. To da haka mutane, wannan malamai suke cewa Al-Masihu bil khair shine annabi Isa alaihi salam, Al-Masihu bil shar shine wato Dajjal. To shine anan wato Muzalla sallallahu alaihi salama ya ambata labarin Al-Masihu Dajjal, wanda lafazin Dajjal kwa wato an ciro shi ne daga Ad-Dajlu, idan aka ce Ad-Dajlu bi ma'ana al-kadhibu, ƙarya kenan. Shi yasa in aka ce dajilun maƙaryaci, Dajjal tacaccen maƙaryaci, sai ga tul mubalaga ne, jam'in Dajjal kenan, kuma Dajjajila maƙaryata kenan, wanda kasancewar yana daga cikin ƙaryar shi Dajjal zai yi da awar rububiyya cewa shi Allah ne, kuma zai zo a damarsa akwai wutarsa, a hagunkinsa kuma akwai aljannashi, wanda duka wannan yana daga cikin tamuwe rufa-rufa na ƙarya da zai zo da shi a ƙarshen duniya. To shi ne anan faqala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa inna Allah laysa bi'awar, ku san da cewa lalle Ubangiji mai girma da ɗaukaka, manzo Allah ya ce laysa bi a'awar, ba mai ido ɗaya ba. Idan aka ce awar, aibi ne wanda yake kasancewa ga idanu, ma'ana ido ɗaya ya zamanto, ido ya zamanto baya gani, ya dishi, shi ne ake kira awar. Don haka duk wanda yake gani da ido ɗaya shi ne ake ce masa a'awar, ma'ana mai ido ɗaya kenan. Idan mace ce ce sai a ce aura, to shine anan yake cewa inna Allah laysa bi'awar, lalle Ubangiji mai girma da ɗaukaka ba mai ido ɗaya ba. Anan me za mu fahimta mu fa'idanta a ƙarƙashin wannan gaba? Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da sifa ta idanu, idanu biyu waɗanda suka dace da girmansa, kamar yadda ya tabbatar ma kansa wannan sifa ta idanu a cikin Al-Qur'ani. Ubangiji ta'ala ya faɗa game da jirgin annabi Nuhu, me ya faɗa? Tashri bi a ayunina, jirgin Nuhu Ubangiji ta'ala ya ce yana gudana ne a gaban idanun mu. Kuma haka ya faɗa ga annabi Musa, wali tusna'a ala aini, dan ai tattale ka, ai tarbiyyar ka a gaban idanun. To don haka sifa ta idanu sifa ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ma kansa, kuma haka manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya tabbatar ma Ubangijinsa wannan sifa ta idanu, idanu biyu waɗanda suka dace da girmansa. Don haka sifa ta idanu sifa ce ta cika da batsewa, ma'ana sifa ce ta kamala. Rashin idanu, rashin gani sifa ce wadda take ta tawaya, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta gumaka da wannan sifa, kamar yadda ya faɗa a can cikin wato suratul a'raf, shine Ubangiji ta'ala yace innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin alahum arjulun yamshuna biha am lahum a'yunun yusiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha kafin haka am lahum aydin yabdishuna biha am lahum a'yunun yusiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha ulidu ushuraka'akum thumma kiduni fala tunziru. To kaga waɗannan sifofi ne na tawaya wanda su gumaka suka siffanta da shi, wanda kuma yana nuna cewa ba su cancanta ba a bauta musu. Kuma haka can Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa tarahu da yake cewa wa tarahu yanzuruna ilayka wa hum la yusiru. To shine anan yace lalle wato Ubangiji mai girma da ɗaukaka laysa bi a'awar, wato ba mai ido ɗe bane. Ubangiji Ta'ala yana da idanu biyu waɗanda suka dace da girmansa. Mun fahimci ma'anar idanu, amma mun jahilci kaifiya da haƙiƙanin yadda idanun Allah subhanahu wa ta'ala suke. Shi ya san yadda kayan shi suke, shi ya san yadda idanunsa suke. Ya ajiye mana ka'ida laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sai ya ce ala ku saurara, manzo Allah ya ce innal masiha dajjala, lalle wato tacaccen makaryaci shine dajjal. Manzo Allah ya ce a awarul ainil yumna, wato makahu ne na idan dama, ma'ana idan shi na dama. Manzo Allah ya ce a makauce ki, ka anna ainahu inabatun qafiya, ka ce idan nasa. Manzo Allah ya ce kwayar inabi ce wadda ta gulso, ma'ana ta fito ta bar sauran, kamar yadda in ka dauki dushen inabi, nonon inabi, to kwayar da ta gulso ta fito, to haka idan yake, ma'ana idan nashi kwayar idan ta gulso ta motsi, haka yadda ka san inabi an turare ruwan kenan, ya wannan haka idan yake. Wanda da yawa zaka ga wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan rashin lafiya, kaga kwayar idan ta fito ta bar wannan kin idan ta fito, yadda ka san kamar an dora wata kwayar inabi haka, to haka idan dajjal yake, idan shi na bangaren dama. Mun gane inabi ko shine da rizan, to yadda ka san kwayar inabi ta gulso ta fito daga cikin sauran dimsha, to haka kwayar idan ta dajjal na idan shi na dama ya gulso, kuma makahu ne baya gani da idan dama. Wanda wannan sifa ce daga cikin sifofin dajjal, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mana, na duk mutumin da Allah ya kaddara ya kai lokacin bayyanar dajjal, to ga ta sifar da zai gane shi. Zai yi da'awar rububiyya cewa shi Allah ne, to Allah ko ba a'awar bane ba. Shi ko tuntuni manzon Allah ya bayyana mana cewa idan shi na dama a makauce yake, kwayar idan ta gulso kamar kwayar inabi. Kuma balma a cikin wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tsakanin idanun shi an rubuta kafun fa'un ra'un, a wata riwaya an rubuta kafir. Manzo Allah ya ce mumini da wanda ya iya rubutu da karatu, da ma wanda bai iya ba, daga ya ganshi zai iya karantawa ya gane. Shine sai yake faɗa, sai yace wa ranil laila indal ka'abati fil manami, yace a wani dare ina bacci a gindin Ka'aba, Ubangiji na mai girma da ɗaukaka ya nuna mun a mafarki. Fa idza rajulun adamu, yace sai naga wani mutum darza darza, ko kace kasa kasa, shine ma'anar Adam, kasa kasa. Ka ahsani ma yura min udunir rijali, kamar mafi kyawun abinda ake gani na mazaje waɗanda launin jikinsu kasa kasa ne, ma'ana duk wani namiji da ka sani kasa kasa, to wannan mutumin da na gani a mafarki kasa kasa duk yafi su kyawu. Manzo Allah yace tadribu limmatuhu baina mankibaihi, wato gashin kansa manzo Allah yace ya zubo tsakanin kafadunsa. Idan aka ce limma gashin kai, amma ba a ce masa limma sai in ya zo daidai da fatar kunne, idan ya zubo nan wajen fatar kunne shine ake ce masa limma, in ku har ya zubo kan kafada to shine ake ce masa jumma. Jumma kenan sai idan gashin ya zubo kan kafada ake ce masa jumma, amma in ya zubo ya zo nan wajen fatar kunne shine ake ce masa limma. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace tadribu limmatuhu baina mankibaihi, wato gashin kansa ya zubo tsakanin kafadinsa. Rajulu sha'ari kuma yana mai cajajjen kai, ma'ana kan asarci. Ya qaturu ra'suhu ma'an, manzon Allah yace kuma kanshi yana digar da ruwa, ma'ana ruwa yana diga daga kansa. Shine yace ya qaturu ra'suhu ma'an, kansa yana digar da ruwa. Wadi'an yadayhi ala mankibai rajulaini, ya dora hannuwansa akan kafadin wasu mazaje biyu. Ya dufu bil baiti, ma'ana yana zagaya dakin Allah mai alfarma, ma'ana mutane biyu sun shiga tsakiyar shi, ya dora hannun shi akan kafadin su kuma suna zagaya wato Ka'aba. Ya dufu bil baiti, yana zagaya Ka'aba. Fa qultu, manzon Allah yace sai na fada, ina mai tambaya nace man haza, wannan mutumin ko wane ne? Fa qalu, sai aka bani amsa aka ce da ni haza al-masih ibn maryam, wannan al-masih ne dan maryam, isa alaihi salam, wanda Allah shi yayi masa wannan lakabi cewa al-masih, kamar yadda ya fada innamal masihu isa ibn maryama rasulullah, haka yace kuma wa qaulihim inna qatalna al masiha isa ibn maryama rasulullah. Dan haka in ma ka ce masa isa ko ka ce masa al masihu, wannan duka sunan shi ne wanda Allah ya ambace shi da shi. Dan haka anan akwai kuskure ce ma ɗan mudan mushan ce mishi al masihu. Idan ka ce ma dan mushan almasihu, ka darjanta shi, ka kimanta shi, ko ka ce masa masihi, shi ma ka kimanta shi, ka danganta shi zuwa ga annabi Isa, alhali annabi Isa kubutacce ne, bashi. Dan haka ce ma ɗan mushan almasihu, wannan kuskure ne. Abin da ya kamata ka ce musu nasara, kamar yadda ake fada a Hausa, inda larabci zaka fada in dan mushan ne ka ce masa nasrani, in su ne gaba ɗaya kuma ka ce musu wannan, ka ce musu nasara ko ka ce nasraniyun, wanda sun kai dangane zuwa addinin da suka kirkira shine nasaranci, nasraniya. Dan haka kenan shine wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadzal masih ibn maryam, wannan wato shine almasihu dan maryam alaiha salam. Thumma ra'aytu rajulan wara'ahu, manzo Allah yace sannan a mafarkin sai naga wani mutum bayan annabi Isa, ja'adan wato mai kaushin gashi, ma'ana gashinsa kurci-kurci ne, ma'ana ya ciccire, kafitan ma'ana yana da kaushi kwarai. Idan aka ce kafit, wanda kaushin gashi ya tsananta shine yace kafitan, ma'ana mai tsananin kaushin gashi. A awara ainil yumna, wato makahu makabtaccen idan dama, ma'ana idan shi na dama a makauci, manzo Allah yace ka ashibahi marra'aitu bibni kafar, wannan mutum manzon Allah yace yafi kama a cikin duk wanda na gani, yafi kama da mutumin da ake ce masa Ibnu Qaban. Ibnu Qaban wani mutum ne wanda ya rasu tun a jahiliya kafin musulunci, shine manzon Allah yake bayyana cewa shi wannan mutumin yafi kama da Ibnu Qaban. Wadi'an yadayhi alaman kibai rajulin ya dufu bil baiti, shi ma ya dora hannuwansa akan kafadar wani mutum, an gane ko kenan sabani ga shi Annabi Isa, mutane ne biyu sun shiga tsakiyar sa ya dora hannuwansa akan kafadin su yana zagaye Ka'aba, shi kuma ya dora hannuwansa akan kafadin wani mutum kenan ya washi ya shiga gaba ya dora hannuwan shi akan kafadin sa ya dufu bil baiti shi ma yana zagaye Ka'aba. Fa qultu man hadha, sai na fada nace wannan ko wane ne, qalu sai suka fada suka ce da ni almasihud dajjal, wannan shine almasihud dajjal, ma'ana tacecen magareci. Ash-shahid game da wannan hadisi fadar sa kenan da yace hadha almasihu ibn maryam, wannan shine Isa dan Maryam, kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana mana bayani game da sifar Annabi Isa alaihi salam cewa wato Adam ne. Me ake nihi da Adam? Kenan kasa-kasa. Don haka sabani ga waccan riwaya da ta gabata, a waccan riwaya wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fada cewa ahmar, wato Annabi Isa wato jar fata ne, an gane ku, shine yace ahmar wato jar fata ne, amma a wannan riwaya kuma sai yace Adam, wato kasancewar shi wannan kasa-kasa ne. To jami'in da wato malamai suka yi game da su waɗannan riwayu biyu, wanda kamar a zahiri akwai cin karo da juna, ma'ana ya siffanta shi da cewa launin sa launi ne ja, a sababin kenan gajiya, saboda in gajiya ta yi gajiya ga farar fata zaka ga jikin shi ya rikida ya yi ja, an gane ko, amma asali kenan kasa-kasa ne, asali kasa-kasa ne, kenan gajiya da wahala ita ce ta rikida jikin kenan ya koma jajaja. Kuma haka wato sifa ta biyu a can sai yake fada, yake cewa wato Annabi Isa alaihi salam wato ja'adur ra'as ne a wannan riwaya, a waccan kuma sai yace sabit, idan aka ce sabit wanda kenan gashin sa a kwance yake. To shi ma jami'in da malamai suka yi akan wannan cewa asali kenan sabit ne, amma ya kamanta shi da cewa wato ja'adur ra'as, wannan kuma abin da ya shafi kenan jikinsa amma ba gashin kanshi ba, an gane ko, ba gashin kanshi ba, kamar misali jikinsa shine ja'ad, ma'ana yana da kaushi, amma gashinsa sabit ne. To shine a takaice anan wato malam ya zo mana da wannan hadisi, sannan malam zai zo da hadisi na shida a ƙarƙashin baban hadisin Salim ibn Abdullah ibn Umar daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, yake fada la wallahi, yake cewa rantsuwa nake da Ubangiji na, ma qala annabi sallallahu alaihi wa sallama li Isa ahmar, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai fada cewa Annabi Isa jarfata ne, kamar yadda shi Ibn Umar anan rantsuwa yake da Allah akan rijayen zatansa cewa Annabi Isa kasa-kasa ne ba jarfata bane, sabani ga waccan riwaya ta Abdullahi dan Abbas da kuma riwaya ta Abu Huraira, kowanne daga cikin su ya tabbatar da cewa jarfata ne. Shi anan Ibn Umar ya danganta kuskure ne zuwa shi marwaicin da yace jarfata ne, shi yasa yake rantsuwa da Allah, shi iya abin da yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wato Annabi Isa kasa-kasa ne ba jarfata bane, shi yasa dukkan su waɗannan hadisai ne ingantattu. Su kuma in hadisai sun ci karo da juna a zahiri, to kokari ake a kaman a hada tsakanin su, an gane ku, kamar yadda kenan suka ce anan kasancewar shi asali kasa-kasa ne, amma gajiya da wahala takan sanya launin jikin ya canza ya koma ja, kamar yadda wannan ɗabi'a ce ta farin mutum. Idan ya wahala zaka ga yayi jajjawur. To shine anan yace rantsuwa nake da Ubangiji na, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ga Annabi Isa cewa jarfata ne, walakin qala, sani dai ya faɗa yace baina ana na'imun atufu bil Ka'aba. Manzon Allah yace yayin da ina cikin bacci, manzon Allah yace nayi mafarkin ina zagaye Ka'aba. Fa iza rajulun adamu, sai ga maka wani mutum kasa kasa, sabiqu sha'ri, wato mai kwantaccen gashi, sabani ga wacce riwaya ja'adu ra'si, ja'adu sha'ri shine yace sabiqu sha'ri wato mai kwantaccen gashi, yuhada baina rajulaini, baina rajulaini wato an shiga tsakai, ana jaye da shi kenan tsakanin mazaje guda biyu, kamar yadda yake cikin wacce riwaya ya dora hannuwansa akan kafadun wasu mazaje biyu kenan sun shiga tsakiyarsa yana zagaye Ka'aba, shine ma'anar yuhada baina rajulaini, kenan an shiga kafadunsa kenan tsakanin mazaje guda biyu. Yandufu, yandifu ra'suhu ma'an aw yuhraqu ra'suhu ma'an, yandifu ra'suhu ma'an, ma'ana kansa yana digar da ruwa, ma'ana shi sai diga yake daga kansa. Aw yuhraqu ra'suhu ma'an, ko kuma ma'anar kenan kansa yana zubar da ruwa, wannan kokonto ne na marwayicin. Shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yandifu ra'suhu ma'an ko kuma yuhraqu ra'suhu ma'an? Dukka amma ta fuskar ma'ana ɗaya ne, babu bambanci. An gane ku, lafazin yuhraqu da lafazin yandifu duka shine diga. Fa qultu, sai na faɗa, sai na ce man haza, wannan ko wane ne? Qalu, sai aka ce da ni ibnu Maryam, Isa dan Maryam ne. Fa zahabtu, manzon Allah ya ce sai na tafi nayi gaba. Fa iza rajulun ahmar, sai ga maka wani mutum jajjawur, jasimu, wanda yake mai babban jiki kenan, mutum mai kiba. Idan aka ce jasimu, wanda yake kenan mai jiki, ja'adur ra'si, mai kaushin gashin kai, a'awaru ainihi al-yumna, manzo Allah ya ce idan sana dama a makauce, ka anna ainahu inabatun qafiya, ka ce idan nasa kwayar inabi ce wadda ta bulso. Kuntu, sai na faɗa, na ce man haza, wannan ko wane ne? Qalu, sai aka ce da ni haza dajjal, wannan shi ne dajjal, tacaccen makaryaci. Wa aqrabu nasi bihi shabahan ibnu qabat, a cikin mutane wanda ya fi kusacin kama da shi, wato shi ne ibnu qabat, manzo Allah ya ce shi ya fi kama da dajjal a cikin mutane. Qala az-Zuhri, al-Imam az-Zuhri ina faɗa, shi ibnu qadan yace rajulun min khuza'a, wani mutum ne daga cikin kabila ta khuza'a, halaka fil jahiliya, tun a jahiliya Allah ya masa rantsuwa shi ibnu qadan, to wannan yafi kama da dajjal, kamar yadda shi kuma Annabi Isa alaihi salam, kamar yadda yake cikin wata riwaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wanda yafi kama da Annabi Isa shine Urwa ibnu Mas'ud, Urwatu ibn Mas'ud, wanda shugaba ne na mutanen Ba'if, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ya zauna da su, to wannan shi yafi kama da Annabi Isa alaihi salam, shi Urwa ibn Mas'ud. Ash-shahidi kenan game da wannan hadisi, na cewa da ya tambaya wannan wane ne, aka ce masa ibnu Maryam, Isa ne dan Maryam alaihi salam, dan haka ga kamar shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya siffanta mana shi ibnu Umar, anan cayi shi wannan kasa kasa ne, kuma gashin sa gashi ne wanda yake kwantacce, ba gashi bane wanda yake wato tarza wannan mai kaushi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, na faɗa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa ana aulan nasi birni Maryam. Manzon Allah ya ce ni ne mafi dacewar mutane da Isa dan Maryam, ma'ana na fi ku kusaci da Isa dan Maryam. An gane ku, duk wani wanda yake danganta kansa zuwa ga annabi Isa, manzon Allah ya ce to ana aulan nasi bihi, ni na fi ku kusaci. An gane ku, aula anan bi ma'ana aqrab, na fi ku kusaci da Isa dan Maryam. Sai ya ce wala anbiya'u auladu allati, wato annabawa manzon Allah ya ce ƴaƴan kishiyoyi ne. Laisa baini wa bainahu nabiyyu, tsakani na da Isa dan Maryam manzon Allah ya ce babu wani annabi. To anan ya ce ana aulan nasi bibni Maryam, ni ne mafi kusacin mutane da Isa dan Maryam. Kaga wannan yayi daidai da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, inna aulan nasi bi Ibrahima lallazina taba'uhu wa hadhan nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Ubangiji ta'ala ya ce lalle mafi dacewar mutane ga annabi Ibrahim, waɗanda suka fi kusaci da shi, waɗanda ya fi cancanta su danganta kansu ga annabi Ibrahim, Ubangiji ta'ala ya ce lallazina taba'uhu, lalle waɗanda suka bi shi akan wannan kira da ya zo da shi na kaɗaita Allah da bauta, sai ce wa hadhan nabiyyu, da wannan annabi, wallazina amanu, da waɗanda suka yi imani da shi. To dan haka anan kusacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi Ibrahim shine biyayya. An gane ku, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya masa umarnin wahayin cewa ya bi tafarkin annabi Ibrahim, kuma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Allah ya ce mu ne muka yi maka sakon cewa ka bi wato gwadaben babanka shine annabi Ibrahim. Kenan anan ala jihati littiba, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kusa da annabi Ibrahim. Sannan anan shi kuma wato da yace ana aulan nasi, ni ne mafi kusacin mutane da annabi Isa, wannan kenan a bangaren abin da ya shafi wato shine kenan kusaci wanda yake na zamani. Me yasa? Saboda tsakanin annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani annabi, kamar yadda ya faɗa yace laisa baini wa bainahu nabiyyu, tsakani na da shi babu wani annabi, babu wani annabi. Wannan shi ko kusan shekara 570 tsakanin wucewar annabi Isa alaihi salam da zauwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aihuwar shi, shekara 570. To anan da yace wal anbiya wa abna'u allati, yace su annabawa yace ƴaƴan kishiyoyi ne, ƴaƴan kishiyoyi ne. Lafazin allat min al-ilal ne, al-ilal shine koma sha sha wanda yake karo na biyu. An gane ko? Sha wanda yake karo na biyu shine ake kira alal. Me yasa ita kishiya yake ce mata Allah? Saboda kasancewar Allah kenan mutum yana da mace, sannan ya karu wata, kenan kamar ya sha kuma ya koma sha karo na biyu. To a hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake bayyana mana ma'anar kenan abnaul allat, cewa mu ƴaƴan kishiyoyi ne, mu annabawan Allah. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah, yace ni na fi mutane kusaci da Isa dan Maryam a duniya da lahira. An gane ku? saboda annabi Isa alaihi salam tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi, kuma shi annabi Isa shi ya bada albishir in cewa wannan cikamakin annabawa da manzanni gashi nan tafi. Da haka kenan anan sai mai hankali ya gane ba waɗanda suka fi kusaci da annabi Isa illa muminai mabiya annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, su waɗanda suke da'awar cewa wai su mabiyan Isa ne alaihi salam, to mu mun fi su kusaci da annabi Isa, mu muka fi dacewa mu danganta kanmu da annabi Isa alaihi salam, domin manzanmu ya faɗa cewa shi ya fi dacewa, shi ya fi kowa kusaci da annabi Isa a duniya da lahira. Saboda annabi Isa mun aje shi matsayin da Allah ya aje shi, bawa ne na Allah manzan shi ne, kuma yadda muke kaunar kowane annabin Allah haka muke kaunar annabi Isa, yadda muka yi imani da kowane annabi da kowane manzo haka muka yi imani da annabi Isa alaihi salam. Amma sabani ga su sun yi imani da shi kuma sun ƙaryatar da cikamakin annabawa da manzanni, da haka imaninsu da annabi Isa ba zai amfane su ba. Sai ya ce wal akhira, haka a lahira na fi kowa kusaci da annabi Isa. Sai ya ce wal anbiya'u, manzon Allah ya ce su annabawa ikwatul li allati, manzon Allah ya ce ɗan uwa ne, wato na ɗan kishiyoyi, ɗan uwa ne kenan na ɗan kishiyoyi. Idan aka ce abna'ul allat kenan waɗanda mahaifinsu ɗaya amma kowa uwar shi daban. Idan aka ce abna'ul akhyaf, wanda kuma uwarsu ɗaya amma uba kowa da nashi. An gane ko? Abna'ul allat kenan wanda mahaifinsu ɗaya amma uwa kowa da tashi, ƴaƴan kishiyoyi kenan. Amma in aka ce abna'ul akhyaf kenan wanda uwarsu ɗaya amma kuma uba kowa da nashi, ma'ana ta auri wannan sun haihu, sannan kuma ta sake auren wani suka haihu, sannan kuma ta sake auren wani suka haihu, kenan kaga wannan kowa uban shi daban amma uwar ɗaya ce. To shine anan yace wal anbiya usu annabawa ikhwatul li allati, ma'ana ƴaƴan kishiyoyi ne. Ummahatuhum shatta, uwayensu da mabambanta ne, kowa uwar shi daban amma wadinuhum wahid, addinin su daya. Me yake nufi cewa shari'ar su daban-daban? Ana shan akwai bambanci tsakanin shari'ar wannan annabi zuwa ga wannan annabi, amma asalin ɗaya shine musulunci, tauhidi kadai ta Allah da bauta. Kowane annabi da musulunci yazo shine kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Al-istislamu lillahi bit tauhid wal-inqiyadu lahu bi ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Shi yasa Allah ya faɗa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Haka ya faɗa wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudu Allaha wajtanibu at-taghut. Kuma haka ya faɗa was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu. Shi yasa kowane annabi da kowane manzo farkon abin da yake buda da'awarsa da shi shine an ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayr, ku kadaita ubangijinku da bauta, ku san an gane ko? Ma lakum min ilahin ghayr, ba ku da wani abun bauta in ban da shi. To shine ma'anar ummahatuhum shatta, uwayensu mabambanta ne, ma'ana shari'a. Amma wadinuhum wahid, addinin su ɗaya ɗaya ne, shine tauhidi. Kowane annabi da kowane manzo da musulunci yazo shine tauhidi kadai ta Allah da bauta. Don haka annabi Isa bai zo da nasaranci, kamar yadda annabi Musa da ya gabace shi bai zo da yahudanci. Nasaranci an kirkire shi ne bayan an ɗauke annabi Isa izuwa sama, kamar yadda yahudanci an kirkire shi ne bayan wucewar annabi Musa alaihi salam, mutanen shi banu Isra'il su suka kirkire Yahudanci. Shi ne malam yake fada, yake cewa Ibrahim ibn Tahman ya fada riwaya daga Musa ibn Uqba, shi kuma daga Safwan ibn Sulaim, daga Aba ibn Yasar, daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, na fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma'ana wannan hadisi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yake fada ra'a Isa ibn Maryam rajulan Yasrib, wani lokaci annabi Isa dan Maryam ya ga wani mutum Yasrib yana sata, ya meka hannu ya dauki wasu kaya a hali wanda yake na koye. Fa qala lahu, annabi Isa sai ya ce masa asarakta, sata ce kake? Qala, sai ya ce kalla wallahi allazi la ilaha illa huwa, yace ko daya rantsuwa nake da Ubangijin da babu wani abun bauta ba sa cancanta da gaskiya in ban da shi, ni ba sata ba ce. Fa qala Isa, annabi Isa alaihi salamu sai ya ce amantu billahi, nayi imani da Ubangiji na, wa kadzabtu aynayya, yace na karyatar da wato idanuna. An gane ko? Yace nayi imani da Ubangiji na karyatar da idanuna. Malamai sun yi maganganu akan wannan magana ta annabi Isa da yace na karyatar da idanuna, shine suka ce akwai ihtimalin cewa shi wannan mutum tana iya yiwuwa abu ne wanda yake da haƙƙi a cikin shi zai dauka, ko kuma abu ne wanda aka bashi izinin ya dauka. Shi annabi Isa yake tsammanin cewa ko sata ce zai. To da sauran maganganu, Al-Hafiz Ibn Hajar yake fada, yace gaskiyar zance anan, annabi Isa alaihi salam wato a iya imanin shi da Allah, shi yana ganin cewa ba yadda za a yi mutum yayi rantsuwa da Allah akan ƙarya. To shi yasa anan sai ya tuhumci idanunsa, yace amantu billahi, nayi imani da Ubangiji na, kamar yadda annabi Adam alaihi salam da Iblis ya rude shi rantsuwa yayi masa da Allah, shi kuma a gun annabi Adam alaihi salam ba yadda za a yi a ce wani bawa yayi rantsuwa da Allah akan gariya. Wa qasama huma inni lakuma la minan nasihina, ya musu rantsuwa da Allah yace tabbas ni ina daga cikin masu galgadi gare ku, da yace mana ha kuma rabu kuma ana hazihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin. Wa qasama huma inni lakuma la minan nasihin fadallahuma bi ghurur. To shine anan annabi Isa alaihi salam abinda yake cikin zuciyarsa, shi yayi imanin ba yadda za a yi a ce wani yayi rantsuwa da Allah akan ƙarya. To shi yasa anan sai ya ƙaryatar da idanunsa, yace wa kadzabtu aynayya, na ƙaryatar da abinda idanuna suka gani, tunda kayi rantsuwa da Allah cewa ba sata bace ba. To a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin dai bayani ne game da wato kissar annabi Isa alaihi salam. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fata abinda muka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.